sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Amina Buhari Aula ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an waye gari lafiya. Yau Asabar 26 ga watan Oktoba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Sojojin Rasha makare cikin motocin yaki masu silke na kan mamaye arewa maso gabashin Siriya sakamakon janyewar da sojojin Amurka suka yi, wanda ya kai ga kasancewar sansanonin sojin Amurka kufai wani sa'in ma a wargaje. A cewar kafafen yada labaran Rasha, jiya Juma'a wasu karin yan sandan sojin Rasha 300 da motocin yaki 20 masu silke sun zo, kuma ana shirin girke su kan iyakar Siriya da Turkiya a matsayin wani bangare na yarjejeniyar da Rasha ta cimma da Turkiya don ta kawo ƙarshen yakin da take yi da dakarun Kurdawa, waɗanda kafin nan Amurka ce ke goyon bayan su. Amurka ta kasance kawar Kurdawan ta kudda kud a yan shekarun nan, to amma daga ƙarshe ta yi watsi da Kurdawan, ma'ana ta bashe su, abinda kafafen yada labaran Rasha suka ruwaito mai magana da yawun fadar shugaban Rasha ta Kremlin Dmitry Peskov na cewa kenan. Ma'aikatar shari'ar Amurka ta kaddamar da wani bincike irin na manyan laifuka kan sababin kafa kwamitin binciken zargin katsalandan ɗin Rasha a zaben shugaban Amurka na shekara ta 2016, a cewar wani mai masaniya kan batun. Sabon binciken da aka kaddamar ya biyo bayan nazarin da ma'aikatar shari'ar ta yi kan yadda kwamitin binciken musamman na Robert Mueller game da tsoma baki da aka ce Rasha ta yi a zaben, wanda aka kammala a watan Maris na shekarar, ya samu asali. Attorney General ɗin Amurka William Barr ne ya bayar da umarnin a yi nazarin tun bayan da ya fara jagorantar ma'aikatar a watan Fabrairu. Yana mai cewa shi fa yana da wasu tambayoyi kan dalili da kuma yadda hukumar bincike ta FBI ta kaddamar da wani binciken kuma, wanda shi ma ya yi nazarin zargin haɗin baki tsakanin kwamitin yakin neman zaben Trump shekara ta 2016 da ƙasar Rasha. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wani harin jirgin sama da ake kyautata zaton Amurka ce ta kaddamar ya rutsa da wani sansanin dakarun ISIS a yankin Puntland na ƙasar Somalia, a cewar mazauna wuraren. Wani ganau wanda ya yi magana da muryar Amurka bisa sharaɗin sakai sunansa ya ce wasu makamai masu linzamin kimanin 4 aka cillo daga wani jirgin mara matuki da ake kyautata zaton na Amurka ne, waɗanda kuma suka dira kan wani wuri mai cike da tsaunuka jiya Juma'a daura da ƙauyen Amira da ke can Lungu mai tazarar kilomita 150 kudu da Bosaso. Har yanzu dai ba a samu cikakken bayani kan ainihin inda aka auna ba a harin. To sai dai wurin wanda maɓuyar mayakan ISIS ne a Somalia ya sha fuskantar hare-haren jiragen Amurka a wannan shekarar. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta amince cewa buƙatar Burtaniya ta sake tsawaita wa'adin ficewarta daga ƙungiyar mai mambobi na ƙasashe 28 dole ne, to amma bata yanke shawara kan tsawon lokacin da za a ƙara ba. Wani jami'in ƙungiyar ta EU da aka sa kai sunansa ya ce bayan da sauran ƙasashe 27 mambobin ƙungiyar suka yi zama jiya Juma'a a Brussels, kowace ta amince cewa akwai buƙatar sake tsawaita wa'adin. an yi wannan zama ne kasa da mako guda gabanin cikar wa'adin da aka tsayar a baya na ranar 31 ga watan Oktoba. Kasashen Russia da China da Pakistan sun yi kiran da a gaggauta kuma kan teburin shawara tsakanin Amurka da Taliban don a cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin da ake yi a Afghanistan. Kwatsam shugaba Donald Trump a farkon watan Satumba ya dakatar da tattaunawar da Amurka ta shafe shekara guda tana yi da Taliban bayan da wasu jerin munanan har-haren da 'yan tawayen Taliban suka kai a Kabul babban birnin kasar ta Afghanistan ya yi sanadin mutuwar wani sojan Amurka baya ga wasu barna.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin mu na a bari ya huce.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
barka da dawowa
yawa barka da hajjin ha New York
ta ansa New York
eh
sai dai wannan karan baka ga aljanna ba
ai ko da yake mun bi kofar aljannan amma sai dace
to in aka koma a ce muna gaishe ta
to za su
je da Allah muna jira abin da yake biyo bayan gaishe
insha Allah
to barka da dawowa
barka
to kamar da muka saba zamu bude wannan fili da gaishe gaishe an yi rashe rashe
ba kadan ba kuwa
da dama ni ma amma da rashi
Allah
wata babbar yaya mu ta rasu a gida muna kiranta uwar yaya kuba uwar yaya a gidan dan binni
sannu
eh a malin fashi to mun gode ta rasu ta bar yaya da jikoki da tattaba ita ce babbar jika a gidan mu
a gidan Allah sarki
to mun yi rashin ta kware da gaske
ne
da wata ce mata ce mai hada kai to muna ma a gida da yaya da jikoki da danki baki daya
Allah kara musu hakuri da wannan babbar rashi
eh jimamin wannan rashi na kuba uwar yaya muna kuma mika gaisuwar ta'aziya ga dalikar ikuwa a Najeriya da kuma kasashen ketare baki daya domin rasuwar daya daga cikin tsofaffin shugabannin su wato Reverend Dr. Panyan Baba wanda kuma ya kasance mahaifin shugaban dalikar ikuwa na kasa yanzu haka wato Stephen Panyan ya yi shugabanci shi kuma dan shi yake shugabanci
Allahu Akbar
to ya rasu ranar Asabar din da ta gabata yau mako guda kenan yau kuma ake jana'izar sa da karfe 10 na safe a Ekwa New Karu dake jihar Nasarawa.
Gaskiya wannan babban rashi ne, to sai dai mu yi addu'a Allah ya ba dangi da iyalai duka hakuri na wannan babban rashi da
ake. Shine mahaifin sarkin Karu ne zaka ne ci shi wannan dattijo yayi aiki
ba karamin mutum bane.
Eh ga wani hoto da kake gani, wannan hoton da kake gani hoto ne da aka dauka a nan Amurka lokacin da ya kawo ta ziyara aiki a nan, to yayi aiki a kasashen duniya da dama. Kari kan Ekwa babu shakka a
yi karabi ba, ba karabi ba wannan ba.
Allah ya kyautata namu karshen
da ka. Amin summa amin. To sai kuma wannan ta'aziyar da zamu mika wa wakilinmu a Ghana Ridwan Muktar Abbas na rasuwan uyarsa Hajiya Maimuna Abbas wanda aka fi sani da Mafara a unguwar Fadama Accra, wanda za a yi addu'ar ta gobe idan Allah ya kai mu. Sai kuma dan uwansa da ake kira Muhammad Suleiman, wanda wato shi yazo addu'ar ko kuma yazo ta'aziyar ita Yesu da ta rasu ne, shine da yazo ya kwana kashi yazo Asabar ya kwana Lahad, to Lahad daren kenan da ya kwanta litani bai tashi ba
sai
da
aka dauki
gawa. Shi kuma ana ce mai wato Muhammad Suleiman mai inkiya Gurus, kuma shi ne wazirin sarkin askin Kumasi. To shi kuma Allah ya kai shi, amma shi an riga an yi addu'ar sa a unguwar Yalwa dake a nan birnin Kumasi. Kuma Allah kara hakuri ya ba dangi duka ladan wannan rashi da suka yi.
To Allah ya sa sun huta duka, amin suma amin. To bari mu mika gaisuwa ta musamman baba ga waɗanda suke sauraron shirin Domin Iyali. Ba za su rasa jin labarin wata yarinya da ake kira Aisha Bello ba, wanda ta cinna ma kanta wuta ta
haka
din nan sabili da soyayya dake tsakanin su, da bisa ga dukan alamu take ganin talauci zai hana auren su. Ta kone kwarai da gaske, ta yi jinya kimanin wata daya a babban asibiti dake garin Gusautu, kuma sai ranar Laraba Allah ya mata cikawa. To muna mika gaisuwar ta'aziya ta musamman ga dangi duka na Aisha Bello, muna kuma madadin iyalin da suka aiko suna mika godiya ta musamman ga dukan waɗanda suka taimaka, domin sun samu gudunmuwa tunda suka ji labarin nan a shirin mu, sun ce sun samu tallafi, suna kuma mika godiya ta musamman ga 'yan jarida domin gudunmuwa da suka bayar. To muna fatan shi kuma wannan saurayi Allah zai zaba mishi abokiya zama mai dacewa.
Amin. Allah ba shi irin mai soyayya ta gaskiya irin wancan da ta rasu.
Kana waɗanda suka yi alƙawarin cewa idan yarinyar nan ta warke za su daura musu aure, muna fata za su dauki alƙawarin nan, wannan alƙawari da suka yi za su cika shi. Wannan yaro yana buƙatar taimako, wannan kuma bari Allah ya sa ya zama sanadin
daukakansa da kuma samun arziki. Amin. To sai kuma wannan gaisuwar ta'aziya ce zuwa ga iyalai da dangi da ma sarkin zangon Kumasi Sultan Umar Faruk Said na rasuwan sarkin Fawa wato Alhaji Bawa Tankuki nan. Nika gaisuwa da ban girma da fatan alheri zuwa ga sabon sarki na Fawa wanda aka naɗa shi da ake kira Alhaji Muktar Ahmadu Bature, wanda shine sabon sarkin Fawa a birnin Kumasi. Yace yana godiya da duk mutanen da suka taya shi wato wannan bukin naɗe da aka yi, musamman ma matasan zangon Kumasi karkashin jagorancin Muhammad Awal Alasan mai lafiya. Yace yana gaida dukan jama'a da suka je.
To wannan ma gaisuwar bangajiya ce da kuma godiya daga iyalin Muhammad Nasir Maiwada, wanda yake mika godiya ga dukan yan uwa da abokan arziki da suka halarci suna da walimar Khadija da ƴarsa Maimuna Anas ta haifa. Da fatan kowa ya koma gida lafiya. Ya kuma ce yana fata jaririyar nan da mahaifiyarta duka suna cikin koshin lafiya. To Allah ya saka da alheri ya kuma ɗayyaba.
Amin.
Je shige baka na amma
ga daji duniya ba ne da aka amma kai an yi matsareta ya su mahajar na
kadan sai ma sai maka garza shafa mun da sada zubuta Facebook ka gaya mana wani ne bukari abin
da ai ga ku dan sakonni malam ba dama
sakonni wadanda kowa yana fada
malam
ya bukari to ya wadanda da muka zaro daga cikin su ba mai gasma yace duk daya wai makafi sun yi dare
shi ma garba na hali kan ba kibi yace fatan alheri ga dukkan malumma dake jagorancin wannan shirin a bari ya huce a gaskiya lado ya fi tafka kirya
to Adamu AL maji kuma yace tanko ne fi zungura kirya
ga kuma sakon nura noise tambol yace tabbi jan kunji dukkan wanda yace amma ana wagani tanko ya fi tafka kirya
sai Adamu Idris yace lalle wadanda sun ci gaba kareta
da kuma Sha'ibu ya uke yace dukkan su bakaryata ne amma tanko fa kirya ta yaya mataccen direba yayi tuki awa hudu
sai ka shiga wannan motar kai da kake siran ka dawo lafiya
da
kama da bayani yadda ake tuki ga wake tuki motar awa hudu Abubakar Aliyu Garo kuma yace babu babban makareci kamar tanko wanda yace wai mutun ya mutu amma ba su sani ba har sai da suka shiga tasha za su sha mai sannan suka farga cewa ashe direban nasu ya mutu
ga wani kuma da ake kira Musa Usman CM artist yace abin ya huce hakika in dai ƙarya ce zunzurutunta to tanko yafi zubuta
dalla Isyaku birin fulanan Gombe kuma yace ha 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 umbi waya ta dukkan su makareta ne amma dai Lado shine babban makareci a cikin su
shi ko Mustafa Abubakar yace final shine wanda yace jariri a ciki yayi magana
shi ko dan asabe mai fata ya wuri cewa idan ana neman makareci a fadin duniyar nan ai babu kamar tanko
shi ko Jibril Umar Nabasa yace gaskiya wanda yace direban mota ya mutu sama da awa hudu ba su gane ba yafi ƙarya gadin mota ko da kana da lafiya ya kuka kare ballantana kana lafira kai wannan yafi kowa ƙarya a duniya inji ni Jibril Umar Nabasa
to
mai Jibril Nabasa
musa kwalli irin dai haka dan muhawara ce tsakanin tanko da Lado
to amma ni baki tambaye ni wanda ya zuba ƙarya
ai shine nace kai magarza ya kaje can sati da zuwa makaranta
to gige da za a yi
sai wa Adamu Rijau tanko da masu Natali Matangi da Jibrin Usman Nabasa da Aminu Adamu Malam Madori da Musa Usman Bularafa Tabdijam sai kuma Bello Ahmed da Fin da Kabiru Hamza Ishaq da Sama'il Richam duka su cewa suke tamko ya fi kariya
ni kuma ma to amma dai na je sabo mako a karanta dawa amma tamko to sai kuma Isa Zaraddin da Ibrahim Kura da Usain Muhammad Adam sai kuma Yusuf baban gaje su ma dai duk sun bada ra'ayoyinsu akan wa ya fi kariya
kamar yadda muka faɗa masu saurare idan kun sha wannan labari ne ma za ku iya garzayawa shafin mu na sada zumunta Facebook domin bayyana ra'ayoyinku kan labarin da za mu bayar a yau kana kuma kamar yadda muka ce za ku iya bada naku labaran to daga cikin labaran da aka aika mana baba ga labarai ne da wani barin fara da labarin wata mage wai wata mata ce amarya to barin ce amarya ce aka kasan ana kawo gara to ita wannan akwai ta da san dabbobi
Allah sarki
to da kin gara ta ce aka hada mata da
yar mage
na kina gidan mijin da tsera
ni lalle je ka ki san mage na da amfani
gidan mijin da tsera ko kuma yana yawan wuni a shago ba ta so
ka saura ita kadai
to shikenan kullun magen nan ta dame su da barna shi wannan mijin nata kullun magin ta dame su da barna
kaji kuma illar mage
ya rasa yadda zai yi shi kowa yana son amarya
dole
da haka a hankali wata rana mata bata kallo sai ya sace mage ya saka ta a cikin mota ya fita da ita wai zai tafiya yadda ita canje ji shikenan yayi tafiya mai nisa da ita cikin jeji da motar sa bayan da yaje ya aje mota wani wuri sai ya ƙara tafiya yayi ta tafiya
wato kai ta kono ruwa
can bayan da za ta ta dawo bayan ya saki hanya
to
sai ce dan a gani shi ya kai ta inda ba yadda za a yi ta koma gashi dai sun yi nisa da kan hanya
haka
sun yi nisa da gida sai ya saki mage shikenan ya kama hanya da yake nisa a jeji sai ya yi makuwa tunda safe yake neman
aje mota
Allah asar sai ya rasa inda yayi aje mota sai shikenan sai buga ma matar shi waya ya ga mata ga halin da yake ciki ga abin da ya faru sai matar tace ai tun sawoyi biyu da suka wuce mage tuntuni ta dawo gida
sai
ta mage ta dawo gida ai mage ta dawo gida
wato mage ta batar da shi
mage ta batar da shi ya
ce mai fanshi ya banda mage
shike da sai ce matan waito ta bika ma magen nan waya ai kai kai sai mun ga da ta yi ta nuna mishi yanda zai ya goma gida
mage dole ta raba ita ba ai
amma ka san waɗanda suka san mage waɗanda suka san mage baba mage in za ko da mage ko da kare in an za ka dauki mage ruko sai an rufe mata ido
haka
in aka rufe mata ido kuma aikona na saboda suna da hankalin sa Allah ya yi su da wata irin basira da duk inda ka kai su sai sun koma gida
haka
gomi ne sai da suka sai sun koma gida shi ko dai da rabon zai sa wahala
bare kuwa mage ta bar da shi
to sai wannan kuma labari shi ake kira wannan labari sunan shi wakilin boge
to ba
wakilin boge kin san ɗan siyasa da shirye gadan zare
a ɗan siyasa da bayani da zai
wasu ɗan siyasa
da alƙawari
gaskiya fa akwai alƙawari
akwai ko ana cikawa ba a cikawa dai akwai alƙawari
yawa
ba abin da ɗan siyasa ya gada kamar alƙawari
to haka yake shi wannan ɗan siyasan ya je wani ƙauye ne yake wato zai gudanar da gangamin neman zabe
yakin neman zabe kamar yadda aka saba lokacin yakin neman zabe kowanne dan siyasa ya san kauye
yawa yace da yake tuntube su ɗan kauye yace me matsalolin ku suka ce manyan matsalolin mu guda biyu ne katal yace
wato idan ya hau mulki
kin ga ba wahala bane
ba wahala ya san abin da zai musu
shikenan ta farko suka ce basa muna da asibiti amma ba mu da likita ba likitoci a asibitin nan take kin san ɗan siyasa yana son ya nuna musu isa
shi yana da abin nan kamun kafa ya iya kamun kafa ko kuma ya san manya ko ya san mutane ko
nan take sai ya dauko waya ya fara bugawa yana irin kika ga yadda yake bazurai malam yana gari dan dai shi ɗan gaban goshin shugaban kasa ba yana gamawa wayar sai ya ce musu gobe za a turo muku da likita
shikenan wato ya riga ya hada
ya gama da wannan matsala
wannan bukatar ku ce an biya
an gama da wannan shikenan sai ta mai su me matsalan ku ta biyu sai suka ce matsalan mu ta biyu babu network a garin mu baki daya
to shikenan an gama shi da kariya
ga an gama dan siyasa
wannan kariya yake musu
wato gaba daya garin ba network
to dama musu kariyar nan suna kiranye to babu sai kuma wannan da gaskiya wadanda suka aika mana labarai a cikin shafin mu na sada zumunta na akwai wannan labari da ke cewa an yi hira da wani mutum da aka tambaye shi matan ka nawa sai ya ce mata na hudu
lallai
to sai aka ce mashi me ka fahimta a cikin auren mata hudu kai me ka fahimta baba
to ni abinda na fahimta sai mazaje na kware kuma
to shikenan sai ya ce to ai mata hudu kamar mutumin da yake mu'amala ne da kamfanonin jiragen sama da kuma kamfanonin sadarwa
to
yace waɗannan kamfanonin kullun cikin gasa suke wajen kyautatawa da kuma saukin canji kowa yana kokarin ya burge ka
kware kuwa daga raba sa
ana gasa kowa suna gasa a tsakaninsu to sai aka ce mishi to mai mata ɗaya fa sai ya ce mishi mai mata ɗaya kuma kamar mai mu'amala ne da kamfanin wutan lantarki ga yawan ɗauke wuta ga tsadar bil ga darsa tsayayi wayoyi da farfashewar transformer
wannan shi awwalin wani ba a zai rabu
tunda ba wanda za su gasa da su sai da suke so
lallai din kan
to sai ya ce ya kuke ganin wannan magana tashi
lallai din
kan a tsakanin mata hudu da mata ɗin na wane ne ya fi jin jiki
gaskiya
tunda da guda hudu ma sai an ba su tukunna ce gasan
kwarai kuwa sai sun samu yadda suke so
eh wato kamar yadda muka bayyana za ku iya garzayawa sandanin mu na sada zumunta domin bayyana ra'ayoyinku kan labaran da muka bayar da kuma tambayar da zamu yi a wannan dandani idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa zamu karanta waɗansu daga cikin bayanan naku da kuma labarai da kuke aikowa yanzu a madadin
Baba Yakubu Makeri
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri
shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku
Tare da VOA Africa.